على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبا ده درس للتافين التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لتاين ده بابا معلمي الشيخ محمد بن أحمد الزبيدي يروي ده إيه ده كم معلمينا قرني نترى الله سبحانه وتعالى يجزي كل شيء رحمه. زام تاشي كتاب ناغو مشهور شيني كتاب الوتر. كتاب الوتر haka ce alwitr alwitr da yima wawun kasra shine abin da yake mara, shine abin da yake mara. Haka ce kuma alwatr, alwatr shi kuma da fataha shine kenan daukan fansa na wanda aka yima kashi ma dan uwa ko na abu makamanci haka kenan da fataha na wawun. Kitabul witr باب ما جاء في باب ما جاء في الوتر. باب ده زو دنگني ده الوتر شيني مارا كو كما قيام الليل تما صلى الله عليه وسلم. انا ام بتوتري انا نفين كينان صلولين ده مزوال صلى سيكي باير صلى العشاء. وانا متر يانا ده چين عبادو وان ده اوبنجي سبحانه وتعالى يكسو منزو صلى الله عليه وسلم يانا چا اوتر يا اهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. Ku dinga yin witri ya ku al'ummar da Allah sabkan ma al-Qur'ani. Kusancewa Allah mara ne kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana son mara cikin dukkan al'amura. Shi yasa zamu ga kenan duk mafi yawa azkar na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sukan zawa a babe na mara. Kai ko addu'a Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kenan yakan yin addu'a uku. Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Saboda Allah Subhanahu wa Ta'ala yana son mara cikin al'amura. Witri yana daga muhimmin ibada har ma malamai sun tantauna dangane da wajibi ne ko ba wajibi ba. Wajibi ne ko ba wajibi ba. Kauli rajihi sunna ce mai ƙarfi, shi yasa su malaman sai suka kira ta da sunna muakkada. Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya shi da rahama yana ga rashin dacewa karɓar sheda ta mutumin da zai zamanto bai yin witri. Kuma wani abu ne wanda kaga abin da yake nuna muhimmancin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace in yana sallah da dare in yazo karshe yakan tashi na nima sai zamanto nayi witri. To kaga hatta da iyali akan tada su. Kenan Manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce autiru alal Qur'an fa inna Allah witri yuhibbul witra. Allah subhanahu wataala mara ne kuma subhanahu wataala yana son mara. An ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil layl. Daga Abdullahi ibn Umar Allah ƙara yarda a gare shi, ɗaya daga cikin bakwai wanda suke al-mukthiruna kuma ɗaya daga cikin ɗayan hudun abadila al-arba, ibn Umar, ibn Zubair, ibn Abbas, sai kuma na ibn Umar, ibn Abbas, ibn Zubair, ibn Amr ko ibn Amr ibn al-As kenan ɗaya daga al-abadila al-arba. Anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an salatul layl dangane da sallar dare. Fa qala ima ki sallallahu alaihi wasallam yace mishi salatul layl masana masana. Adan tambayar da sahabin yayi ba nuna cewa sahabin bai san ba me ake yi da dare ko wace nafila ake da dare. Kaga sai tambayi manzo Allah su san ƙarin ilimi akan kaifiya daga kaifiyat. Salam su an salatul layl wannan yake nuna ibadar mu har kullum tana da buƙatuwa zuwa ga ƙarin ilimi. Kaga qiyamul layl na manzo Allah su san witrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanayi ɗaya bane, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tanawwu'i. To wannan yasa sahabin sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka iya wani nau'i na tahiyya ai kokari ka koyi nabi, ai kokari ka koyi kaza, ma'ana kullum dinga kokarin ƙara gaba a ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka. Da za a ce baka iya karanta da rubutawa ba, ka zo ka tambaya ya sujada kabali take, gobe kuma ya ba'adi take, jibu in na rasa kaza a sallah, gatan na rasa kaza, sai kaga duk masail na sahau kenan ka san su. Sai ka dawo masail na wudu, wayya ake a arwallahi ake a kaza, sai kaga sannu duka mi ka san su, tare da a karance baka iya ka karanta su ba. To kaga da yawa muna sakaki a wannan bangare. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى ما جي صلاه سي تي صلاه الليل صلاه دري مثنى مثنى akan yin bibbi ne raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama fa idha khashi ahadukum as-subha a lokacin da ɗayan ku ji tsoron bayyana asubahi sallar raka'atan sai sallace ɗaya raka'a ɗaya wahidatan faya ɗaya tutira lahu ma qad salla wanda za ta zame mishi mara na wadancan abubuwa din da ya zamanto ya sallata wannan hadisin yana nuna abin da yake a sallar dare ayi raka'a bibbi tare da kuma kaifiya ta zo daban-daban daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan salatul layl amma abin da yake afdal kenan yin waɗannan ga wanda kuma yake ya san nau'ikan to kuma a cikin at-tanawu da akwai kuma dabbaka sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam daban-daban to kaga ahsan in dai zaka dauka to dauki masana masana kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama shi yasa irin wannan tsari a salatul tarawih kaga sai zama shi malamai suka fi rinjaye suwa saboda shine ga magar suka hisani kuma shine yayi ibada mi at-tarawih hakim saboda haka ai biyu azamna ai biyu azamna ko kuma ga wanda ya zamanto akwai bukatar hutawa kaga shi yasa ya zama shine mafifici saboda zaka yi raka'a biyu kuma sai kai sallama kaga inda wani dan uzurin ka zaka yi kuma sai ka dora amma wancan haka kawo raka'a takwas a gabe kaga sai ga mashi kare kuma inda za a ce a tahajjud ko kuma a qiyamul layl da zai ko tarawih a dunkule waɗannan to kaga da wahala gobe ne dawo shi yasa kenan a irin wannan na tarawih abin da yayi aibi ay sallama aibi ay sallama ga wanda kuma ga shi kai kadai ne zai salla to abin da yayi kokarin tanawuyi wajen jan mutane kuma shi ma salla ba laihi bane kai tanawuyi sai dai tanawu in yin wutri da raka'a biyar da raka'a biyar misali in ka kawo waɗancan a dunkule to kuma yanzu sai ka tattara biyar su kuma sai ka yi su ba za ka zauna ba sai a ta biyar ke annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan wani lokaci salatul layl matna matna sallal dare raka'a bibi ne fa idha khashi ahadukum as-subha in dai ku yi tsoron alfajir zai hudo ka gida salla raka'atan wahida sai raka'a daya tutir lahu ma qad salla da wannan wasu malaman suka ce witri kenan bai buƙatuwa zuwa ga niyya dan mas'ala ce khilafiyya shin alwitr yahtaju ila niyya tunda yanzu kana cikin sallah kai raka'a misali she bakwai yanzu ka kawo ta takwas ko kuma kana cikin zaka kawo ta takwas misali ka ji tsoron alfajir zai hudo kawai sai ka maida wannan ta zame maka witri to kaga ai babu niyya kana cikin sallah ne sallah wahidatan tutur lahu ma qad salla ka sallaci raka'a ɗaya ta zame ma witrin abin da ka sallata kenan wannan yana nuna babu buƙatar sai mutun ya kulla niyya koda yana cikin sallah yana iya maida wata raka'a ta zame mishi witri wannan hadithin bukhari ya fitar shi a tahajjud babu kaifa salatul nabi sallallahu alaihi wasallam kuma masajid babu hilaf wal julus fil masjid yin kitabul witr ma da imamul bukhari ya ware shi alhali akwai kitabut tahajjud da ya gaba malamai suka ce saboda muhimmancin witri saboda ai waɗannan kaga mas'ala ce ta qiyamul layl salatul layl matna matna a kitabut tahajjud gaba zaka gadi ya kawo su to sai ware kitabul witr saboda ahamiyatul witr wanda kuma yau zaka ga mafi yawa illa man rahimallah mutane ana sakakin witri sai ka samu hatta da ma ɗaliban ilimi ba kowa bane ba zai tsaya witri wani da niyya cewa in ya tashi ƙarshen dare kuma alhali zaka kai ƙarfe 1 ba kai barci ba ƙarfe 1 da rabi 12 to wani irin tashi ne zaka kai ƙarshen dare kai sallah ta gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin wannan yayin sai na Abu Huraira wasiya ausani khalil sallallahu alaihi wasallam bi salatin wal utira qabla an anam in yi witri na kafin barci duk lokacin da ka sha dare to ka kaddamar da sallarka kuma babu bambanci farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare duk wanda kai ka aikata sunna dai ka aikata qiyamul layl saboda Aisha ta ce min kulli laylin qad amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirih saboda haka kuskure ne da muke sakakin barin witri lalle mu kokari mu gyara wannan na'am na'am ba dole bane ba gurgurdan ne kawai dan kiran da aka tarawih dan a samu wannan hutawa saboda gajiyar abin nan amma gurgurdan yanda kawai kuka gani gurgurdan yanda za ku yi amma babu wani adadin da za a ce shine. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akwai wasu hadisan da dole ita sunna sai ka gama junanta da juna kamar Qur'ani ne, in ka hada wannan da wannan sai ka fito da sakamako. Akwai hadisan da suka nuna adadin sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, sai dai kuma bangaren kuma su shi wannan zai nuni a sababan halacci, bangaren halacci kenan. Amma abin da yake sunna, abin da yake ahsan kenan, takaitawa bisa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san bai na karawa akan wannan. To amma kuma wasu nusus sun zo akan kenan ya talaki, kamar wannan din misali, kamar nususun Al-Qur'ani ka gani, to sun zo akan wannan kuma, kamar nan sassa da yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ya maryam kunti li rabbiki wasjudi warki'i ma'ar raji'ina. To kaga mutun sai ya tashi, ai da kai halaccin duk lokacin da ya halitta ai nafila, ka tashi kai nafila ka mutlaka, kai mutlaka. To amma takaitawa akan adadin wannan ko mutai kyautata su, zaka ga akwai nishadi tattare da wannan, saboda inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa, kuma akwai dawoma cikin wannan abin. Amma mabiya zaka ga masu yin diyawa, zaka samu babu gyara ciki, a ce ma mutun yayi raka'a kaza, wannan kuma na bilbilin da ake hodi ma malaman suka ce alwaqtu la yastawi, kamar yadda Zahabi yake taqibi akan ire-iren sallolin da zaka ga ake jingina ma magabata, kamar shi Asy Sayyidina Ali yana yin raka'a duk ce, to kaga lokaci kenan ba zai bada damo wannan ba, kamar wanda sai kawo mutai raka'a 100, to raka'a wannan 100 da za a takaita ta ai iktisadi a sunna tahi adadin wannan mai yawa, wanda Allah ma babu wani khushu'i da samun addu'o'i da karatun Qur'ani da yawa. Na'am. Bayan sauraron mutum al-fayl zai fito ne zai da tauhid. Na'am. Wannan zai ya wa kan wata nafila, idan ya sauya mata niyya daga nafila da yake zai mai da tauhid. Ya mai da tauhid sai dai shi wuturi shine kenan akai magana kan wannan. Amma yanzu misali kana ciki tuntuni ga da niyya ka shiga, kuma sai ka sauya ta zuwa waccan niyya ne. A niyya farko ne. Shi wannan kaga an ce idza sallahu tutir lahu ma qad salla. Amma yanzu kana cikin wata kuma sai ka maida niyyar wata, dole sai an samu wani dalili. Anaisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'a. Kanat tilka salatuhu ta'ni bil layl. Fayasjudu sajda min dhalika qadar ma yaqra'u ahadukum 50 aya. Qabla an yarfa'a ra'sa wa yarka'a rak'atayn qabla salati al-fajr. Thumma yataji ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tihi al-mu'adhdhin lis-salati. Daga ummuna Aisha radiyallahu anha tace anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'a. Ma ji sallallahu alaihi wasallam yakan sallata rak'a 11. Kana tilka salatuhu tace ta kasance wannan rak'a 11 ita ce nafila ce ta'ani bil layl, da dare da Allah subhanahu wataala ya ce wa min al-layl fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yabasaka rabbaka maqaman mahmuda qabla an yarfa ta'ani salatu bil layl sallashi tadari fa yasjudu sajada sai sujada min zalika yakan yin sujada qadar ma yaqra'u ahadukum 50 aya gurgudan karanta aya 50 kamar daddewo shi a sujada, kamar yanda zaka iya karanta aya 50 daddewo shi a sujada. To kaga qadar 50 aya ka san dai yayi 50 tasbih, 50 aya ka san yayi 50 tasbih, sai dai in zaka dauko gajejerun aya to tace daddewo shi a sujada qadar ma yaqra'u ahadukum 50 aya. Iya da kuskuren da muke samu wajen hatta da salatul tarawih namu, zaka ga akan samun daddewa sai amma a sujada arku'u kuma sai zamanto da gaugawa, musamman wani sai ka kankai uku ma ya dago cikin sujada hallau kankace kayan nan sai dago, kaga wannan akwai hana mutane a watan da ake bukata kenan addu'a karbabbiya ce, kuma ya zamanto ana qabran addu'a a gurin da aqra ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid, amma sujudu fa fastaridu fi du'a fa qaminun an yastajaba lakum. To kaga ya kamata a ce ana samun wannan dadewa, wannan ko yana daga fiqhin da ake samu daga gare mu, tunda mafi yawa zaka samu masu jaƙin kenan dalibai ne. To in ya zama kenan daga gare mu ne akwai karamcin mi fiqhin abin, to wannan yake sa sai kaga kenan ana samun gaugawar nan. Kuma yana da kyau ga wanda suke matasa duk lokacin da zamu sha kenan irin tarawih, tunda yawanci an yi samun maharata kin a ciki da kuma wanda suke da tsayuwa ka abin, to ba laifi bane su je su samu daga malamai
su musu tambaya shi ba an ce ba dole sai ka dauke littafi a kana daga wanda aka ayyana za ku yi sallah guri kaza muna da malamai waɗanda suke tabbatattu akan sanin sunna da bibiyar sunna da daki daki dalla dalla kenan sai mu je mu tambaya menene sunna ta karantas me ya kamata mu bi a bangaren wannan saboda duk ibadar da ta zama an yi koyi da sunna to wannan ibada kuma ita ce ta hilada to kaga ba dole ba abu bunne sai ka dau littafi mu an samu mi tarawi amma menene abin da sunna ta samar shikenan sai malami ya ce to lalle ga abin da ya kamata ka kiyaye kaga wannan sai zama an samu istiqama da kai da sauran mutane sai kuma muhimmin abu ne kiyayewa kawowa wani abu wanda yake sabani abu ne mai muhimmanci abu ne mai karfi wajen ahlus sunna sunnar da take wannan sunnar ta tabbata wannan sunnar ta tabbata amma aksari wannan sunnar suka fi to lalle rashin kawowa sabani da rabuwar kanu abu ne mai karfi saboda jigo ne al-iqtisamu a tahiyyus sunna shi yasa ma ake kiran wal jama'a kenan jigo ne mai karfi duk abin da zai kawo tafarruki sai a kallin meye matsayin tafarruki meye matsayin shi wancan abu kaga yanzu in har aiwatar da wancan zai bayi Allah wancan wani umarni ne wanda amara bi ishar ula ala wajhi al-hatmi wal ilzam to amma aikata shi kuma zai bayi zuwa gami aikata abin da naha an ushari ala wajhi al-hatmi wal ilzam to kaga kenan nisantar abin da zai ka baraka yaya aikata wani abin da akwai wani amfani tattare da shi amma kuma zai sabbaba mi wata barna wadda take mai girma ka gani wata barna wadda take mai girma shine kenan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tani bilal bayasjudu sajda min zalika sai yakan yin sujada qadar ma qara'u alaikum 50 aya gurgurun yanda ɗayan ku zai iya karanta aya 50 kabla an yarfa ra'sa kan ya dago kanshi wa yarka raka'atayn qabla salati al-fajr kuma kan yin raka'o'i guda biyu kafin ya sallaci asubahi thumma yaqju ala shiqqihi al-aymani sai kuma dan kishin gida ba raka'atul fajr ala shiqqihi al-aymani a tsagen shi na dama hatta yatihu al-mu'adhdhinu lis-salati har lokacin da ladan zai zo kiran sallah ma'ana bayan ya kiyamul layli al-fajr ya hudo to kuma sai raka'atul fajr kaga ya nuna raka'atul fajr a gida ke abin da yake raka'atul fajr ga wanda yake limami ne ya raka'atul fajr in shi a gida yana zawwa kawai sallaci ga mamu abin da yake yayi a gida in har ya samu sahun gaba kaga da ko lokacin da zaka iya kace kai a gida amma kuma me zaka iya rasa ma raka'a ta farko zaka iya rasa sahu na gaba kaga da koyi to manzo sallallahu alaihi wasallam yakan kaddamar da raka'atul fajr in shi a gida saboda kenan shine limami yake jin sallallahu alaihi wasallam amma duk lokacin da zaka rasa wannan afdaliyya din to abin da yake nan sai ka zo saboda gaugawa mubadara zuwa masallaci shi ma wani abu ne da shari'a ta umarni to kaga masalahohi ne bi suka halu saboda haka sai kai gaugawa dan ka zo ka dace ma sahun gaba kuma zaka dace ma yin raka'atul fajr din kaga ka samu riba biyu anan salasan sai dan kishin gida wannan kishin gidan an tantauna dangane da shi an samu kenan matafiya guda uku a karkashin wannan kishin gida wake matafiya guda biyu dukkan su yawanci akwai zurfafawa matafiya guda wanda Imam Malik Allah cikin shi da rahama kanta ya tayi Ibn Qayyim ya ce ita ce matafiya wanda take kenan ta daidai cayin wannan kenan wani abu ne inda bukata mutum sai zamanto yayi daga cikin wanda suka zurfafa kenan akwai wanda suka tafi akan cewa wajibi ne yin wannan kuma duk ma wanda ya raka'atul fajr bai dan kishin gida ba to yanzu raka'atul fajr ce ta baci kaga Ibn Hazm iya da wannan shi yasa ma Ibn Qayyim Allah ya ce da rahama yace babu wanda ya tsaye akan wannan yace sai shi kadai ne yake da wannan matafiyar yace har ma na ga wani daga cikin mai karfafar mazhabi na zahiriya ya rubuta mujalladi guda akan wannan wajibcin raka'atul fajr era wajibcin kishin gida ba raka'atul fajr menene madogaran su kuma hadisi wanda Imam Tirmidhi ya fitar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan salla ahadukum raka'atul fajr falyaqti ala shiqqihi al-ayman wanda ya raka'a da kishin gida tsagen shi na dama to shi da kanshi ma Tirmidhi ya yafushi hadisin kuma shi yasa kenan Sheikhul Islam yace hadisi ne wanda yake dhaifi saboda a ciki kenan sanadin akwai wani rawi wanda yake da kenan illa saboda haka Sheikhul Islam ya ce hadisin wanda shine madogare to hadisin bai tabbata ba kaga inda ya tabbata yi aizancan wajibi ko kuma aizancan a'a mustahabbanci shima saboda kai tsaye ba zai nune ba tunda akwai wadansu dalilai din da wadansu qara'il din wadanda suke nuna kenan sabanin wannan to hadisin bai tabbata ba wanda yake nuni akan wannan shine kuma matafiyar kenan su zahiriya har ma ya kai kenan shi ibnu azam Allah ya tsince da rahama ya tafi akan duk wanda ya rakatul fajr ba tare da ya ci shingida ba to rakatul fajr din shi ta zamanto ta baci akwai asar kamar ibnu umar yakan jifan masu yin wannan yakan cewa ma ta kaka za ku bari shedani ya dinga wasa da ku kan saboda duk inda mutun ya sai dan ci shingida kaga karshen ta me zai biyo baya kenan barci saboda ba wani dama a gaji an ka dauki zuwa masallaci ai da kuwan nan suka zo kafin liman ya tada su kuma tuni sun fara gingedi to kaga kenan irin wannan aka ce wajibi ne to karshen ta abinda za a yi rasawa za a yi saboda haka yace hadithin kenan bai tabbata ba wanda yake nuni a bisa umarni sai waɗanda suke ganin cewa makaruhi ne yin wannan makaruhi ne su ma da kuma waɗanda suke ga makaruhi ne amma suna cewa bid'a ne su ma akwai asar daga magabata waɗanda suke nuna cewa yin haka ne din bid'a ne yace to shi ma wannan kaga zurfafawa ne saboda ai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan aikatawa zancen da ake nami na rashin umarni ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni ba yace abin da ya tabbata shine alfi'l aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbata akan wannan amma umarni bai tabbata ba kenan akan yin wannan saboda haka in kana da bukatar kenan sai zamanto ka aikata wannan kenan ba laifi bane a wannan babu kin amma cewa wajibi ne ko kuma wanda bai ba sallar shi ta bashi da sallah yace wannan kenan kuskure ne kuma wanda ya tafi akan wannan kenan bangaren zahiriya sune suka tafi akan wannan yin haka nan sai kuma wa alaikum assalam wa rahmatullah dan shi wannan eto dole sai an samu dalili na wannan cewa kamar gashiya ce ko cewa kamar gashiya ce eh wasu sun tafi akan wannan wanda suka tafi akan kenan za iya yi wanda suka tafi akan kenan yi kin ko kuma kenan za iya yi akwai wanda suka tafi akan ruwaya wanda Imam Muslim ya fitar shi ma daga Ibn Shahab az-Zuhri suka ce to kaga ya tabbata kenan Imam Malik ya rauci wannan hadisin daga Zuhri cewa manzala sarsa in ya yi da qiyamul layli salasa in ya yi da qiyamul layli yakan dan ci shingida kafin yayi rak'atul fajr ba yi da qiyamul layli shi kafin yayi rak'atul fajr sai suka ce kenan bayan rak'atul fajr makruhi ne saboda abinda Imam Malik ya rawaito daga malamin shi Zuhri daga Urwa kenan shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci shingida bayan ya yi da qiyamul layli bayan ya yi da qiyamul layli sai suka ce to kuma sauran daliban Zuhri su kuma sai suka rawaito cewa bayan yayi rak'atul fajr sai suka ce to inda aka samu sabani cikin daliban Zuhri to Imam Malik shine asahu shine ake kaddamarwa cikin daliban Zuhri wanda ya rawaito a daliban Zuhri to kuma sai Imam Malik ya rawaito sabanin nashi sai suka ce to Imam Malik shine asahu cikin daliban Zuhri amma amsar da malamai suka ba su daga daliban Zuhri irin su Ma'mar irin su Abu Amr al-Awza'i irin su Yunus ibn Yazid al-Ayli duka waɗannan sun tafi kenan akan bayan rak'atul fajr aka ce to ai waɗancan aksaru adadan ne kuma dukkan su suma tabbatattu ne kaga koda ana gan an yi sabani to ai nan Imam Malik ya saba ma adadi mai yawa saboda haka sai ce kenan abin da yake sawab shine abin da jama'a suka rawaito ba abin da Imam Malik ya kade ta da shi ba saboda haka kenan Imam Malik shine ya kade ta cikin daliban Zuhri da cewa kafin rak'atul fajr ne ki shingida amma waɗancan zuran daliban Zuhri su kuma sun rawaito mi bayan rak'atul fajr kaga yanzu a kaddamar da wanda yake banta guda daya kan adadi waɗancan masu yawa kuma wanda su ma tabbatattu ne inda a ce ba tabbatattu bane irin su Ibn Abi Zaib ne inda a ce ba tabbatattu bane da sai a ce za a gabatar da ruwaya ta Imam Malik saboda haka suka ce ruwaya ta jama'a ita ce muqaddama cewa tabbas ya tabbata manzala sun san bayan rak'atul fajr aikin shi ne yana yin wannan kenan yin haka nan abu ne wanda yake mustahabbi amma ga wanda mai barci ba zai rinjaye shi wannan mustahabbi ne kenan mutun sai ki shingida yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai ba shi lada Allah zai ba shi lada kan wannan na
sauraron
imamu eh to koda imam malik yana sama da su wajen daraja sai dai ai su ma tabbatattu ne misali shi shi dai ai kaga bayan da zai kadai to shi shi kadai ya zamanto an rinjaye da tas din da ai ba matsala ba gare su inda a ce wannan ya saba mutum biyu cikin daliban imam malik ko sai cikin daliban zuhuri sai a kaddamar da malik akan wannan ko to amma yanzu abin da ya faru su jama'a ne kuma dukkan su babu nazab da ciki sai zamanto kenan saba shi yasa suka ce kenan anan gurin waccan kaida ba ta yi ba aiki amma inda ba anan bane wannan daliban zuhuri ne to a daliban zuhuri kenan wanda yake muqaddamun asawugin su shine imam malik Allah ta'ala sallam na
shi
imam malik eh a cikin duk daliban zuhuri ba shi imam malik yana daga daliban muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhuri ka gani shi ma kenan ibn abi zubair yana daga ciki yunus ibn yazid shi ma yana daga ciki ka gani shi ma abu amr al-awza'i shi ma yana daga cikin su to duk waɗannan su wajen biyar ko su shidda ruwayar su kenan bayan raka'atul fajr ci ruwa imam malik shi kuma karshen tahajjudi kafin mi huda wa al-fajr kafin huda ai kaga akwai wani dan tazara tsakankanin to in aka ce kenan wannan irtija'in da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke yi bayan ya ida qiyamul layli ne ka gane to kuma me ya kawo bayan raka'atul fajr ai ka gane sai suka ce kenan ka zo ka bayan raka'atul fajr kai wani cishingide makaruhi saboda mai dalilin su sun kore sun ce ruwaya ce wadda take kenan an samu kuskure a ita waɗanda suka rawaito bayan raka'atul fajr suka ce sun saba ma imam malik ka gane to sai aka ce a waɗancan jama'a kin saba wasu ga imam malik ta nuna su ne suka fi kiyayewa na imam malik kuskure samu wal jawari asir kuma in garma ma yana tuntubi kenan ba abun mamaki bane ba a samu wannan ka gani kamar yanda kenan irin wannan kana samu ba ai in an ce wannan amintacce ne ko ausaku ne bai nuna cewa ba za a samu wani dan kuskure ba tare shi ai cika sai Allah ko akwai wanda za a ce ka 100% ai duk yanda za a ce mutum gwani ne kaza ne kaza ne kaza ai dole sai ya kuskure saboda ai bawan Allah ne dan adam ne wanda yake mai rauni babu sa'atul witri sai kuma lokacin yin witri wani lokaci ake وانا رضي الله عنه قالت كل ليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم تهاوتره الى السحر دكان ينكن دري النبي صلى الله عليه وسلم يوتري فرقو تsakiya karshe wan tahawuturu ila sahar aisha tace amma wutrin shi karshe shine lokacin hudawa alfajr wannan ya nuna karshen wutri kenan da wannan wasu malamai suka ce kenan babu zancan bayan hudawa alfajr kuma mutun yayi wutri sai dai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kubce mishi yin witri da dare wani uzuri na barci to sallallahu da rana kuma sai raka'a 12 saboda 11 saba da dare to da rana kuma babu yin mi babin witri to tsakanin waqtu duha kafin zawali sai sallaci raka'a 12 kenan in ka rasa yi da dare kuma shikenan sai kai wannan amma kana so an idali sha kai witrinka tsakiyar dare kai witrinka karshen dare shine afdal kai kayanka ga wanda yake iya tashi yake da tsika da amincin tashi karshen dare yake ga wanda bai da tabbacin tashi farkon dare yake to ai kace karshen dare makai shi to garin neman romo kuma ka gani sai a ce ai bi babu garin neman dare sai ka rasa 10 kaga gwadda da a ce kai bi babu eh yana yi ya halitta na eh haka ne kwarai kwa saboda an ce kenan wata wutur ila sahari na
wannan tunda kamar lokacin ya kuce
na
lokacin wannan da rakon wannan ne ga kuma su ma duka da
to wannan wasu suke ga cewa waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake waqtu duha ga wanda suka tafi akan cewa babu wata sallah tsaye wata sallah mustaqilla mai sunan salatu duha sai suka ce wannan wanda aka saba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi waqtu duha kenan na daren shi ne ya kubce mishi suka ce in ka ga ya sallah waqtul duha akwai wani sababi aka ce to fatuhu makkah wa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ummu haniya tazo sallaci raka 8 sai suka ce sunan ta salatul fatih
na'am
an samu wani kenan an bude gari sai ce shine sai ayi ta ka gani
assalamu
alaikum wa alaikum assalam na
kuma cikin dare sai bukaci sake tashi kuma yau sako
sai yi
to yayin da kuma zai cike
kawai zai yi shafa'i shafa'i kenan shafa'i shafa'i ne zai babul witr ala dabba sai kuma yin witri a bisa dabba dabba kula ma dubu alal ardi kenan mota ce inji ne menene duka dai zaka yi wa an radiyallahu anhu qala in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullah sasan kana yutiru alal ba'iri man zala sasan kana yutiru alal ba'iri ya kasance yana yin witri na babul yaj'al akhir salatihi witra baban da yake nan liyaj'al ya sanya akhir salatihi witran karshen witrin shi zamanto karshen sallolin shi zama witri ne cewa yaj'al wannan da malai tarjuma babe ba yana nuna ba wajibi ne yin haka nan saboda ya zo da alfi'il mudari al-muqtarin bilam al-amri wanda ɗaya ne daga fuskokin da suke nuni a bisa umarni al'amur kuma ya qatadul wujub wa ne ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatukum bil layl witra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya karshen sallolinku na dare zama witri wannan shine kenan abin da yake afdal shine kuma abin da yake yaki ga wanda zai yake da tabbacin zai iya tashi kenan ga wanda yake da tsika na zai iya tashi kenan ya sanya karshen dare yayi saboda fadalar da take tattare da karshen dare kaga nuzuli da kuma kenan lokaci ne wanda yake mai albarka to mutun ya maida wannan lokacin shine yafi a farko amma bai nuna ko yayi farko ko tsakiya ko wannan kenan bai yi ba babul witr ala dabba sai kuma sallata witri akan abin hawa wa an radiyallahu anhu qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutru ala al-ba'ir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin witri ala al-ba'ir a saman ragumin shi Sa'id ibn Yasar Allah kare da gare shi wannan lokaci ce suna tare da Allah ya ce da rama suna tare da Abdullah ibn Umar Allah kare da gare shi Abdullah ibn Umar ya mai nisa gaba yace saboda haka sai sabka daga saman dabbar shi sai witri da yazo Abdullah ibn Umar yace bai tsaya da kamuna tare sai yace witri na tsayi sai yace amma laka fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswa shin baka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin koyi manzala sassan kana yutir ala dabba ya kasance yana witri akan dabbar shi sallallahu alaihi wasallam kaga nan gurin sai nuna mai kai koyi da manzala sarsar akan wannan shi yayi kenan yin koyi da sunna yayi ka tsaya ka sabkan kai kana saman mota kana saman lokaci to anan sara sai kai nafila shi saman abin hawan shi hay kuma tawajjahat bi so
an
duka sallolin da dare sallolin na dare tare da shi kwaya ɗaya din duka ana kiran su witri ke wa an radiyallahu anhu qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir ala al-ba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana witri ala al-ba'ir wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar shi a tafsir as-salah babu salatu tatawwu ala dabba wa kuma tawajjahat bihi ita nafila akan dabba ana yi farilla kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sabka kawai yakan fuskantar da ita al-qibla sai ci gaba da sallar shi ta nafila sai kuma babul ima'i ala dabba yin ima'i akan dabba sai kuma ba mallaka tatawwa fi safari dubur salah wanda bayin tatawwi a halin bulaguro bayan salloli shine yin wannan rawatib babu man tatawwa fi safari wa fil witri babul witr fi safari ya nuna kuma ko a halin bulaguro witri saboda muhimmancin shi ya daga dalilan masu cewa witri wajibi ne suka ce ga koda a bulaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallatar witrin shi anan gurin cikin yin sallar nafila a saman abin hawa kaga da kai saukakawa kuma ire-iren waɗannan abubuwan sai ka ji wani sai dinga jin ya zai a ce za a yin kaza duk wannan daga shedan ne kakkace an ce al-ism ma haka fi nafsi wa taraddudun fi sadar wannan irin wannan daga jahilci ne shi kuma jahilci da ma shakka ce shine zaka ga masu yin bulaguro su dai ba su yi ba kasar sai mun tace ban dauro niyya ba ko dinga jin wai kaman yayi kasarin ma sallar shi ba tai ba wannan duk daga shedani ne inda da ilimin abin zaka ga babu wani dar a cikin zuciya wa alaikum salam ima'i kenan su kuma ishara ba kenan sai zamanto kenan ruku'u yayi haka sujada sai ta danfi saddaqawa haka ruku'u haka sujada kaga karamci abin da ya ja musu wannan busun sallah akwai inda ruku'u sujada duk suke faduwa kamar wajen yaki to haka halin bulaguro ma nafila shi ma duk waɗannan rukunnan an sabke ma mutun su na'am alaikum salam yawa zai fuskantar karan harko al-qibla in ya sauko da ya yi kwana ko yayin nan ba matsala eh yawa kabar babul kunut qabla ruku'i wa ba'dahu sai kuma yin al-qunut qabla ruku'i wa ba'dahu tunda ana zancan witri an Anas radiyallahu anhu annahu su'ila aqanata nabiy sallallahu alaihi wasallam fi subhi daga Anas Allah kare da gare shi an tambaye shi aqanata nabiy sallallahu alaihi wasallam fi subhi manzo Allah sassan yayi al-qunut asuba qala na'am yace kware fa qila lahu ya kace aw qanata qabla ruku'i kafin ruku'u yake qala ba'da ruku'i yasira yace bayan ruku'u ma ya dinga yasira yayi wani dan lokaci kenan wannan na qalata annabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi annam sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace kware malamin suka ce kenan al-qunut da ake nufi tsawaita karatu kenan a sallah wanda take ta asubahi tsawaita karatu sannan haka yin al-qunut manzala sallan da aka ambata a asuba da sallan magriba shi kuma annam sallallahu alaihi wasallam koda ta nazila ce in zai to yakan yawaitawa a sallan asuba saboda yanda take kusa da karshen dare da kuma lokaci na nuzuli amma ba al-qunut ba wannan wanda aka saba ta yau da gobe ita wannan ba ta da asali ita wannan ba ta da asali ci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dawo mu alal qunut hatta farqa duniya shi kuma ma'ana fi subhi shi kuma ma'ana tsawaita karatu kenan saboda shi ma'ana al-qunut kamar da Abubakar ibn Arabi yace yazo a samu anonin da sun zarta akan ma'ana goma sama ma da goma ga gari ma'ana al-qunut saboda haka daga cikin ma'anar da akwai kenan tsawaita karatu shi ma ana kiran shi da wannan nutsuwa ana kiranta da wannan saboda haka inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe bayan al-qunut hatta farqa duniya fi subhi ma'ana ana nufin bai gushe bayan tsawaita karatun sallar asuba har ya bar duniya shine ake yi amma ba na wannan ba shi kuma aka tambaya ana zai ce a wannan muhaddathun ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan shi kuma wannan bid'a ne cewa ya karanta wancan da kowane lokaci qala na faqila aw qalat qabla ruku'i kafin ruku'u qala ba'da ruku'i yasira yace ba ruku'u ma yasira yayi kenan abin da yake kadan kenan anazila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ba'da ruku'i ba'da ruku'u anazila amma a witri annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi qabla ruku'i shine kenan dunkula hadisai din yake nuni kenan ta witri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qabla ruku'i ta nazila kuma a wani abu ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma yayin ta ba'da ruku'i kamar yanda mafi yawa kaga haka nan ne yake tafiya akai Imam al-Bukhari ya fitaro na asalin littafin Kitabul Jinan babu manjarasa inda al-musiba yurafu fi al-huzn ajhari ma fitar babu du'a'i alaman nakata ahadan yin bakar addu'a ga wanda suka warware alqawli amaghazi babu ghazwatu ar-raji wa ru'il wa dhikwar wa bi'ri mauna wa fi da'awat babu du'a alal mushrikina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wadansu su je su karantar da alqur'ani sai aka karkashe su aka zuba su cikin risha kafiran kaga sun warware alƙawari sun kashe waɗancan mutanen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayi akan yi masu waɗannan wanda suka yi ta'addancin sai aka dinga musu bakar addu'a tsawon wata guda kuma sannan ya dinga yin wannan kenan me ba'da ruku'i ba'da ruku'i ita kuma al-qunut da ma ta nazila su waɗannan kaga ya aka ce ala ra'il wa zakwal su waɗannan kabilun su ne ya dinga yi ma ma'ana a ta nazila babu zancen kai Allahumma la kaza kai ta daukowa Allahumma rini fi man hadaita akwai limaman da suke wannan shi ma in aka ce ayi al-qunut ta nazila sai ka je ka tambayi manyan malamai fasalu ala dhikrin kutub na salafun akwai ahlus sunna yaya wai a sunna yaya ake yin wannan mi zance sai ce ma kawai ga abin da zaka yi wala Allah kalma biyar ce kawai sai salati da zaka yi wala Allah kalma goma ce amma kawai ka ce ayi an tabo mini ka tuno ramadana kawai kai tau ka dauko ma aliyatul mufutarak ka ce ai an tuna mini ba to wannan kuma kuskure ne ka ce an tuna mini saboda haka kai tama mutane azaba wannan kuskure ne kenan ita wannan a haka ne ake ita kuma ta ramadan kenan ita ce hadisi na hasan ibn ali ibn abi talib da yace allama ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'a fil qunut annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni addu'a ta al-qunut kaga allama dini fi man hadaita ita kuma zaka yi salati zaka yi ta kuma ma zaka kara da wadansu addu'o'in saboda wata ne na karba addu'a sai dai ba a san tsawaita Imam Ahmad ibn Hanbal Allah jin shi da rama yace abin da yake ta huce suratul inshiqaq amma shi ma ayi ta kwasa wa'in nan rakaka akwai yanda kawai ya labe hudu ya ariyatul muftara in shaka kawai ya ta karantawa kaga wannan kuskure ne inda billahi irin abubuwan da muke ba daidai bane kawai kai da sallah ai ta ma azaba da karshe shine ya kaga mutane su ringa sallaliya mutai ci a gida zan yi kayana kaga ni to kaga da da ka tsaya baka wahala ba gaddo baka je kai kanka a gida mu daidaita kenan muka daidaita mutane su samu garaba su saboda ai tsaran da akwai taimakon al'umma abu na harko kaga yin addu'a da za ta zamanto an yi ta ana an taimaka masu ai akwai wanda shi bai iya ba Allah madini fi muna daita in ya je gida ba zai yi ba to yanzu in aka mishi anan kaga da mai ciya amin da mai yi kaman mai karanta ne to kaga an taimaka kuma mota ne na karɓa addu'a kenan shi ma sai mu tambayi malamai mu ji hakikanin sunna ko mi dai tahiyya akan sunna iktisari akan sunna yayi ijtihadi kan abin da yake sabanin wannan kuma daga kore mutane bashiru wala tunafir mu'adu kaga sallah ce ma qur'ani ne yake karantawa amma nan sar sai ce afattanul anta kaga ni to kenan sai mu duba duka komi fasalu ala dhikrin kuntum la ta'lamun lalle malaman mu kowane lokaci kofa buɗe take mu je mu tambaye su mu ji yaya al'amarin yake kuma a ka'ida ko masu karantarwa dole akwai mas'alar da kana karanta zaka kiraye su malaman da sun gabace ka akan bibiyar abin da takuwa kan abin da tattara hadisan kafin ka karanta da shekaru su sun karanta sun bi ta kan abin to sai ka kira tambaye su yaya kaza yake daga kai tsaye su yi su fayyace ma shi cikin tambaya da kai sauƙaƙa nisan ta yi ilimi yanzu maimakon ɗauko in yi ta bincike in yi ta bincike in yi ta bincike da ƙarshe ma dai ya zama babu wata natija to da zaran yanzu in na kira na ji kenan kulasa al'amarin to kuma kaga binciken na an sauƙaƙa min abin kaga amfanin shi karatu wajen malami a ciki da akwai sauƙaƙa nisan tahiyya saboda haka wannan muhimmin abu ne ya zama muna da tambaya kan wannan babin kuma kaga wanda zaka tambaya su ma kenan ka san wa zaka tambaya wadancan da wadanda aka ce almuttabi'ina lis sunna masu bibiyar sunna sune masanan kan gadan abu wala uradi ya tunda wani ka tambaye shi ma cewa zai wuce algano ta ai kawai da asbabu ka santa وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت أنت بيش رنقنا يدى القنوت فقال يتي قد كان القنوت حقيقة القنوت يأكسا نبو صلى سيناي فقيل له سيأكتي قبل الركوع أو بعده قال قبله يتي كابنش قيل سيأكتي دشي قيل يأكتي فإن فلانا أخبر عنك أيقوى وانا يبدي دنقني لكي واندي يبدوان نشيني عاصم dai daga marawaitan kenan hadisi wanda yake tambaye Anas dalibin Anas ne sai ce ila fa inna fulanan akhbara anka wani ai ya bada labari annaka qulta ba'da ruku'i ka ce bayan ruku'i kenan shi dalibin da Anas sai ce to ai wani ya ce ka lura wani ya ce ka ce kaza me yake cikin wannan malami in shi baban suna wannan hobe daga abinda za a ce an yi rashin kumiya ko an yi kaza to ai malam an ce kaza to in ya hodi sai dawo daga abun kaga ni da ya karanta kan ya na kuma yanzu sai gano shi ma sai dawo da kan to ai ko shekara baya da kun ce kaza me lehin wannan eh kware ku kaza kaga ni ko kuma tana yiwa ya manta me matsalar wannan kaga babu wani mushkila ciki kuma ba rashin kubiya bane wannan ba gatsau-gatsau bane wannan kaga shi yasa Anas inda hakan ne ba daidai bane da Anas ya gyara mishi sai ce fa inna fulanan akhbara anka annaka qulta ba'da ruku fa qala kazaba sai ce yayi kuskure su a lugha ta hijaziyun kaza ba shine akhta kenan eh a lugha ta hijaziyun kuma da shi qur'ani ya sabka su kaza ba kenan akhta kenan yayi kuskure inma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i shahara annab sallallahu alaihi wasallam ya kanuti ne bayan ruku'i shahara wata guda kenan urahu kana ba'atha qauman ina ga ya tura wadansu sahabbai ne yuqalu lahumul qurra'u ana ce musu al-qurra'u saboda mafi yawan su makaranta ne zuwa 70 rajulan wanda suke kwatankwacin mutum 70 ila qaumin minal mushrikina an tura su zuwa ga wasu mutane da suke mushrikai duna ulaika wanda suke kenan kasa da waɗannan wa kana bainahum wa bainar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadun kuma tsakanin waɗancan mushrikan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani yarjejeniya faqalat rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahara sai annab sallallahu alaihi wasallam musal qunut wa tayadu alaihim yad'u alaihim yana yin addu'a wadda take kenan ta azaba ko kuma addu'a wadda take kenan mugur addu'a akan su aka ce da alaihim ko da alaihi kenan addu'a wadda take kenan wadda take ta azaba wadda take ta abin nan aka ce da alahu shine kenan ta alkhairi amma da alaihi ita ce kishiyar wannan wanda kaga so da yawa cikin kirkirar wasu alfaz in mutum ba ya lakance larabci ba sai kuskure ala a can gurin da yace kaza ba cewa yayi kuskure wannan abin cikin sahabbai junansu yakan kuskurantar da juna me matsalai wani malami ya tambaya ya wuce kuskurantar da wancan bai nuna yarinar shi bai nuna kaza ne Aisha ta kuskurantar da Ibn Umar Ibn Umar aka ce mata ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra lokaci kaza tace a Allah cikin Ibn Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin umra face tare da shi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya umra shi ka gani to kaga anan gurin kenan ya nuna sabai haka kuma su ma za ci Aisha ta ce kaza kuma su kuskurantar da wannan dan an samu wani dalibi ya kuskurantar da wani malami ko kaza shi ma ba a ciya wannan ya mai rashin tarbiya kamar yadda wanda Husayn ayace ai gashi a tsakanin su ma malawa ne yace kaza malawa ne yace kaza Imam Ahmad ibn Hanbal yace lam ya'bal jusra min al-Khurasan mithlu Ishaq wa in kana khalifuna fil ashiya yace ba a samu wani daga yake taro gada da Khurasan kamar Ishaq duk da muna da yana saba mana cikin wasu mas'aloli duk da yana saba mana cikin wasu mas'aloli ka gani Abu Yusuf wanda ma ce yake Abu Yusuf Abu Hanifa ma ake kiran shi amma mas'alolin da Abu Yusuf ya khalafa ma Abu Hanifa yayi wadanda ya wafaka mushi akai mas'aloli masu yawa daliban Imam Malik sai gaji a ce wani ya khalafa ma Imam Malik wani ya khalafa ma kaza amma an dauke shi a rashin tarbiya ko rashin ladabi ko rashin kaza to wanda ba sa hanya ya ce a ai ya saba ma malamin shi ai junan su ma juna na kwara juna ai junan su ma na kaza a wannan bai nuna dalibi bai ma malami ladabi ba dan ya saba ne a wata mas'ala ya ce kaza mas'alar da duk mabiya matabiya ce ta sunna duka sunna ce wannan duka ba a kiran shi da a wannan jarabi ko kuma samun kaucewar malamin daga tafarki kamar zaka samu wanda yayi karatu wajen wani malami kuma sai malamin ya samu zamiya ko yayi karatu shi Allah ya mai muwafaka gane gaskiya malamin kuma yana wani tsubbace tsubbace da wani bokanci yanzu dan ya raba hanya da shi ko baban shi ne zai iya raba hanya da shi kun gane wannan shi ma ba a kiran shi da cewa an yi rashin tarbiya saboda abin da ya raba kin aqida ce shi kuma tauhidi da ma raba yake shi yasa kaga mutanen mushrikan Makka da Annabi sai yazo sai suka ce ya raba tsakanin Muhammad Abu Jahal yace Allah wanda ya raba zumunci wanda ya kaza wanda a fa'ahin ku da gada daren yakin Badar ne daga hannu Allahumma man kana aqtana lil rahim wanda ya yanke zumunci wanda ya kaza fa'ahin ku da gada Allah gobe ka halaka shi cire kashewa kashe baka da washe garin kuma aka halaka shi ka gani washe gar aka halaka shi cikin sai ya zama makayashi a Badar din shikenan to kaga kenan wannan shi ma jarabin mu gane irin wannan fa a kiran shi an yi kaza an yi waye a wannan shi ma aqida ita raba take ita ta raba tsakanin da da uba take raba tsakanin da da ma'aiki ta raba irin su Mus'ab da ma'aife shi wasu sahabban suna wancan tawaga wasu suna nan saboda haka dan ka samu wannan tsakanin dalibi da malami shi ma nan ba komai bane abinda ake kallo ihtirami bai kauciya cikin ahlus sunna junan su yana ganin daraja juna junan su yana mutunta juna malaman suna cewa al ilmu rahimun baina ahli ilimi shi zumunci ne tsakanin masu shi dan ka saba ma wancan malam wancan sa bai hana za a samu gane ma juna da tattaunawa da juna da kuma mutunta juna kenan wannan baya halawa da kuma zauna a tantauna a kauna amma fatawanka akan kaza wancan tashi da wancan ta kuma dukkin ku ahlus sunna ne bai nuna kan kai ya gori shi yake nuna ma cewa akan sunnar kuke saboda kowa ya tsaya kan gaskiyar da ya imani da ita saboda haka kenan wannan zamu fa'idance shi anan gurin saboda Anas da yace kaza ba kenan wa fi ru'atan anhu qala duka mafi yawa me ya shayi wannan kusurin mu ne bangaren ilimi da kuma wani lokaci awam sai su shiga wannan yayin mutai tambayoyin malamin sai kuma yaje sai ya ce ai ka gani tsakanin mamalan wani yayi kaza sai dinga ga kamar wata kiyayya ce ma tsakanin ka gani ko kuma shi malamin sai dinga jin kamar wani jin haushi ko kaza saboda ko dalibin ka ya gano abu ai alheri a ce ga wani dalibin ka Allah ya haskaka shi ya gano ya fika fahimta kuma duk malamin da zai adalci a cikin daliban shi da koyi wadanda sun yi shi kaza sun yi shi kaza sun yi shi kaza zai iya yin karatu wasu su ma fi shi ganiya saboda sun ji a wani majalisin ga yanda suka ji mas'aloli kin to zai ka ce ko fahimta duka dai ce kaga ba yiwa sai dai in ba dan Allah ba kake wannan kuma daban shi kuma da girman kai dole in baka ji kumya ba a nan to wata ran zaka ji kumya a gurin da bai kamata ka jin ba wa fi ru'atun anhu qala qanata annabi sallallahu alaihi wasallam shara annabi sallallahu alaihi wasallam kanutu wa ta'idu ala ru'il wa zakwan yana yin addu'a ala ru'il wa zakwan yana bakar addu'a ga kabila ta ru'il da zakwan wannan ya nuna kenan wadannan kabilu guda biyu daga kabila ta Hawl ibn Khuzaimah ibn Mudrika saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinga musu saboda wannan ta'addancin da ya zamanto sun yi wa an wa aidan qala kana al-qunutu fil maghrib wal fajr al-qunutu ta kasance fil maghrib wal fajr anan gurin saboda kaga sallar asuba abin da yasa aka ambata saboda kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kan dan tsawaita ita duba da kusa da ni waqtin nuzul haka da magriba amma bai nuna a iya wa'annan ne kadai sai dan kawai salloli ne wanda suna da alaka da dare to kaga yin addu'a da dare ya ja bamban da yin addu'a a haka shine sai aka ambata saboda mafi yawan da yake yi a su amma kan yi azhur da asar ita ta nazila duka ake yi lokuta kuma inda aka yi kamota guda sai a takaita shi yasa lokacin da aka samu kenan yayewa kuma sallallahu alaihi wasallam sai tsaye da wannan kuma idan so samu ne malamai suka ce akan samun ta kenan daga wanda suke shugabanni su ce ayi kaza ba wancan kawai da ya ga dama ana sai wancan da ya ga dama sai wancan da ya ga dama sai a akan samu kenan daga nan gurin in wanda suke ta'addanci ne sai ayi ga su waɗanda suke kenan sun yi ta'addanci din wannan hadisi ya fitar shi a janaiz da jihad da kuma manna kasa adan abin da yake nuna in kawure suka warware alƙawari kuma duk inda aka samu an yi wata yarjejeniya tsakankanin kasa ta kafire da ta musulmi to sai aka samu warwarewa alƙawarin su ta hanyar mi kashewa wani ko keta wata ka'ida da ka'idodi kin kenan wannan shi yake ba da damar su kuma shugabanni sai su ce kenan ayi amma an yi yarjejeniya tsakanin kasar ka da wata kasa ta kafire to ai kaga kai baka da damar ka warware wannan alƙawari kin ko kuma ka dinga fadin waɗansu maganganun da za su sabbaba fitina wallahi musulunci ma faratana fil kitabi min shay kumi adun kule yake a ciki inda akwai abin da ba nawo bane da naka abin ya shafi kenan na shugabanni amma mu kuma me musamman zamanin wayannan kawai sai ka samu ne dauko ya danna zagi ce ya kulle fitina can wancan yayi wani rubutu su karanta ya hudu kaza a karanta wancan ya hudu can da wancan kasa wannan duka kuskure ne wala Allah akwai ni taimakeke ne yadda kasa ita ce kariya kasa wala Allah da kai kazan da akai saboda lahi ne yin hadaka ko hadin guyuwa sayan makami manzara sa sai ya bar duniya sirken shi yana jingina wajen wani wanda yake bai yahudi an amshi makamai wajen yahudu khaiba lahi ne misali an samu wannan yarjejeni an yarjejeni da yahudu qainuqa yahudu balin nazir yahudu barun qureza menene matsalan wannan amma in suka warware alƙawari to kuma wannan in kuma aka samu wata ƙasa tana da wani alƙawarin ta da wata ƙasa hallau hallau talakawan ƙasar su zo su yi ta keta wannan maganganun shi kuma tattare da shi da akwai saba wannan alƙawarin balle ma mutum ya kashe wani kafuri daga ciki to kaga kuskuren ire-iren waɗanda da sun samu shugaban ƙasar su ya faɗi wata magana akan wani mawkifi daga wasu mawaƙif wanda ya shafi shugabanni ne Allah ya yi zama da majalisa sai a zo a yi ta luka mai zaki a yi ta ɗebe mai albarka ai ta mushi kaza kaga wannan kuskure ne amma an ga ta musulunci kaga ba daidai bane ba baka san ba alƙawarin da akai baka san inda za a ketar kai zaka yi kowa shin ma bakar wahala ka gani kuma tsarin duniya Allah ne ya kasa wallahi inda za a ce a wargaje mu yanda muke so in za mu taka mu je Saudiya ta sararin samaniya nan muke bi in zaka je Dubai ta sararin samaniya in zaka je China ta sararin samaniya ina kake bi in aka ce babu yarjejeniya tsakanin ku da ƙasa kaza kai a ce ma ke waye za a yi to masu tahiyya cana ku aka ce ba su ba tahiyya ba ku koma baya ba dan Allah hajjin aka ce musulmin ƙasa kaza ba sun je ba mu muke ganin mu nan musulmi ne suke Faransa musulmi ne suke Amurka musulmi ne suke kaza in aka yi tawargaje kawai dan ni ina cikin gidan musulunci sai nake daukin abubuwa yanzu can waɗancan nawan da suke waɗancan gurara su yanzu aka cutar da su zan ji dadi tsakani da Allah to kaje waye ke mu musulunci shi yasa saboda wannan manzara yace man qatar muahida lam yari ra'iha tarjanna wa hada lam yari ra'iha tarjanna kullun ka kalla amurka da koyi musulmi kuma in ka ce to mutanen mu da suke can suke tabara da su dawo ma to kuma yanzu kana son ka ce duk ba amurki haram ya shiga musulunci yanzu so kake ka ce yahuda ka wanda ya shiga musulunci ina zaka shiga Allah subhanahu wataala ce laysu sawa ko ace har a yanzu a yahudan da kake gani wadannan ai ba ce maka ba duka ba mu a ce sai dai ɗan kadan ne to kaga duka irin wannan tunanin dole ya zama to muna sawarawa akwai mataki nawa nawa ne akwai kuma na shugabanni wanda haƙi ne nasu wannan mai ja'iza da tariqul hijratain wa babu sa'adatain gashi kuma littafi ne gaskiya wanda yake mai tsada mai kima malamai suna cewa min anfasi kutubu min qalbi yana daga mafi tsadan littafai mun kai wannan littafi ya hudu mataki na madafiya ta waɗannan bangarora waɗanda suke guda uku na wanda suke muqarrabuna muqtasiluna sabiquna bil khairat kadan daga ce kaga dan da yake cewa yace wa amma sabiquna al muqarrabuna yace kaga asabiquna al muqarrabuna fa nastaghfiru Allah alladhi la ilaha illa huwa yace muna neman gafar Allah da ba abin bauta mu fusacancanta sai shi awwalan kar farko ma min wasafi halihi daga zamu hudu siffar halin su wa da min littasafi bihi kuma ba tare da mu mun siffanta da halin nasu ba ka gani muna neman Allah gafar zamu hudu halin su saboda ga halin mu wadi ko ba tare da neman siffanta ba yace bal ma shamamna lahu raihatan yace kai kamshin ma iskar kenan halin su mun gum shaqaba yace walakin muhabbatul qawmi tahmilu ala ma tu'arrifu manzilatuhum wal ilmu bihim ala ta'arrifu manzilatuhum wal ilmu bihim yace sai dai san mutane kaunar mutane tana daukan mutun ya san ina ne gidajen su ya san su suwa ne yace wa in kana nufusu mutakhallifa munqati'a kuda suka ta ku suna dakace kuma sun yanke daga zuwa gurin alalli haka bihim fa fi ma'rifatil halil qawmi fawaidin adida yace kaga sanin halin waɗannan akwai amfani mai yawa ci ka san halin waɗancan almuqarrabuna koda baka yace akwai amfani mai yawa sai shiga an bayyana amfanin da yake tattare da sanin ne tarihin masu ibada masu kokari masu kusantar Allah subhanahu wataala in ka sani kai ma zai zabar da kai zuwa ga kenan ka aikata iri-irin abubuwan da suke aikata sai dinga ambata iri-irin ibada su tun daga hudawa alfujir har zuwa kenan mai ƙarshen dare in gari ya waye mai suke kaddamarwa da rana mai suke da dare mai suke da kaza mai suke tun daga azkar na sahiya ka in sun zo kwanci ma mai suke yace za su yi azkar wanda yake ya kai kusan 40 ma to kaga kenan yana daga muhimmin abu sai kuma gehe ɗaya waccan gabar da yace za mu faɗa halin ba tare da mun sifanta ba ana so kowane lokaci malami ko mumini ya zamanto yana da ni nuna kenan gazawa kai shi rashin tsarkakewa kai ka gani takaita kanka nuna kai ba kowa bane nuna kaza to wannan abin shine abin da ake san halin masu imani saboda haka gaskiya littafi ne muhimmi a babe na sanin yanda mutun zai gudanar da ibada shi matafiya ta bauta ma ubangiji subhanahu wataala inda mutun zai karanta wannan ya bi ta shi ya muraja ya bibiya wallahi a rayuwar mutum musulmi ya ishe shi abinda zai kusanci ubangiji subhanahu wataala da shi ya bauta ne kuma madaba da rubuna kafir wannan madaba ce daga madabe waɗanda suke muhimmai masu tsayawa su takkake a Damascus take iya daga fitinturu sharrin fitina da abin nan kaga wannan maktabar wannan arnawan kawai bam suka kai suka dasa gurin duk suka darkaka suka darkake da injin da littafan da wannan duka shi yasa sun jiya basu bubbuga wannan gaba ɗaya suka je suka yi abin nan a gurin Allah subhanahu wataala ya amfana da mu ubangiji subhanahu wataala sanya albarka cikin abin da muka karanta Allah ya ba mu ikon tabbatuwa da kuma bibiyar kiyamul layl na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tsayuwa akan su da kuma girwa akan wannan ya rabbul alamin satan gaba da Allah kamar shiga koda gurguje ne sai a hodi kaifiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rarraba kiyamul layl shi kaifiya kaifiya dan saboda mutum zai kenan sai fa'idanta da tsari insha Allah اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ومن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تترك من كل خير صالح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر صادق من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك الصلاه والسلام على نبينا الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك akwai kabir ustaz wanda yake can dutse kenan ma'ahin shiyar su dazu ma'ahin shiyar su dazu gobe ne za su tarahi wanda yake can masallaci na dutse
kenan gobe insha Allah. Ina gagarin limon.